sashen wasu na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja kan mitoci 16-21-25. Sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Niya Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Nijar. Sai ta Alfa Radio a kuma su Ghana. Masu sauraro barkamu da wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamai Lika zan gabatar daga ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa har yanzu ba a rabu da bukar ba a gwagwarmayar neman yancin 'yan adam a Najeriya, inda aka ci zarafin wata jinjira a Sokoto. Amai da gudawa ya shafi wasu jama'a da aka garzaya da su asibiti a birnin Kwanni na jamhuriyar Nijar. Malamai Islama a Kano sun fidda matsayar kaucewa kokin safo bayan cafke wani mawaki. Yau Laraba muna da shirin ciwon 'ya mace da Aisha Mu'azu ke gabatarwa, inda za mu kammala da sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. Farko ga labarun duniya daga Washington DC.
Shafukan yanar gizon Iran da dama sun saka sakonni jiya Talata masu cewa gwamnatin Amurka ta kwace su. Kafafen yada labaran Iran jiya Talata sun tabbatar cewa akwai alamar gwamnatin Amurka ta kwace shafukan yanar gizon wasu kafafen yada labarai masu alaka da gwamnatin Iran ba tare da wani cikakken dalili ko bayani ba. Nan take ma'aikatar harkokin wajen Amurka bata bayar da amsa ba bayan da muryar Amurka ta tambaye ta kan batun. To amma kafar labarai ta AP ta rawaito wani jami'in gwamnatin Amurka da ta saka sunan sa na cewa Amurka ta kwace shafukan yanar gizo kimanin 36 waɗanda akasari ke da alaka da harkokin yada labaran ƙarya. Yan Republican da ke majalisar dattawan Amurka sun taka burki ma wani gagarumin kudurin doka kan yancin kada ƙuri'a jiya Talata. Shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan Amurka Chuck Schumer ya gabatar da kudurin doka mai taken For the People Act, wato dokar al'umma don kada ƙuri'a a kai. To amma da yake ana buƙatar ƙuri'u a ƙalla 60 kafin kudurin dokar ya haye wannan mataki zuwa matakin muhawara. Kuma yan Republican da ke majalisar mai kujeru 100 da ba mai rinjaye ciki na adawa da kudurin sai kudurin ya tsaya. Lindsey Graham, wani fitaccen dan Republican mai wakiltar South Carolina, ya kira kudurin shirme a wata takardar da ya fitar jim kadan bayan da ya kada ƙuri'ar rashin amincewa. Bankin Duniya ya yi shelar hada hannu da kungiyar tarayyar Afirka jiya Talata don samar da kudin saye da kuma rarraba rigakafin cutar COVID-19 ga mutane miliyan 400 a Afirka. A wani taron manema labarai da aka yi ta kafar yanar gizo, daraktan kula da harkokin gudanarwar Bankin Duniya Axel Van Trotsenberg ya ce Bankin Duniya zai samar da dala biliyan 12 don saye da kuma raba zubi miliyan 400 na rigakafin corona da kamfanin Johnson & Johnson ya kirkiro, wanda sau ɗaya akan yi don taimakawa ma shirin aiki da cikawa na Afirka na samar da rigakafi AVATT a takaice. Sanarwar na zuwa ne kwada guda bayan da ministocin kuɗi na ƙasashen Afirka da tawagar Bankin Duniya suka haɗu don hanzarta aikin samar da rigakafin a nahiyar da kuma kauce ma aukuwar zagaye na uku na ɓarkewar annobar COVID-19 a nahiyar. Van Trotsenberg ya ce Bankin Duniya ɗin zai samar da kuɗin ne a wani yunkuri na cike gibin da ke akwai wajen sukunin samun rigakafi tsakanin ƙasashen duniya masu kuɗi da marasa shi. Amurka za ta kasa cimma burin shugaba Joe Biden na ganin an yi wa kashi 70 cikin 100 na Amurkawa baligai rigakafin cutar corona zuwa zagayowar ranar samun yanci ta 4 ga watan Yuli. To amma fadar shugaban kasar ta White House ta ce ana kyautata zaton nasarar cimma wannan adadin cikin 'yan makonni bayan nan. A wani sabon nazari da ya yi jiya Talata na yadda aikin rigakafin ke tafiya a kasar, shugaban yaki da cutar COVID-19 na kasar Jeff Zient ya ce gwamnatin tarayya na kyautata zaton kashi 70 cikin 100 na masu shekaru 27 zuwa sama za su samu akalla zagaye na farko na rigakafin zuwa ranar 4 ga watan Yuli, wanda ya ce hakan ma wata babbar nasara ce. Cutar na kan raguwa a cewar Zient, yayin da abubuwa ke dada komawa kamar da a kasar. Ya kara da cewa za mu shiga bazarar sama mai cike da farin ciki, sama mai cike da walwala. Shugaban shirin samar da abinci na Majalisar Dinkin Duniya jiya Talata ya ce mutane sama da miliyan 1 dake kudancin kasar Madagascar na a tabakin sa kan hanyar dosar matsananciyar yunwa. Hasali ma tuni wasu kimanin 14,000 suka shiga wani hali mai kama da na rashin abinci. Wato al'amarin sai ma ka gani da kanka abinda David Basali ya gaya ma wani dan taron yan jarida kenan game da yanayin da ya gani yayin ziyarar da ya kai makon jiya a wannan tsibiri na gabashin Afirka. Yace da kyar mutane ke samun dan abinci kuma da dama na mutuwa. Shugaban na hukumar ta WFP ya bayyana yadda ya ga mutane ke cin wasu irin fulawoyi da ke girma a tabo da kuma na cactus saboda su rayu da kuma yadda ya ga daruruwan yara ramammu fatar jiki duk a yankwane. A ƙarshe ana ci gaba da gwamnati kazamin fada a fadin kasar Afghanistan inda jiya Talata ai suka ce sojojin gwamnati sun fatattaki mayakan Taliban daga wasu wuraren da suka kai yayin da Amurka da kawayenta na NATO ke shirin kawo ƙarshen shekaru gwamnati da sojojin su suka yi a kasar. Yan tawayen Taliban sun gaggauta fadada wuraren da ke karkashin ikon su tun bayan da shirin janyewar sojojin kasashen waje ya fara aiki a hukumance ranar 1 ga watan Mayu inda suka murkushe gundumomi kimanin 60 suka yi mummunar barna ga jami'an tsaron Afghanistan da Amurka ta horar. Akasarin gundumomin da Taliban ta kwace na zagaye ne da hirkutocin larduna wanda hakan ke nuna alamar Taliban na shiri ne su kwace hirkutocin da zarar sojojin kasashen waje sun ida ficewa. A cewar Deborah Lyons wakiliya ta musamman kuma shugabar tawagar majalisar dinkin duniya mai ayyukan taimako a Afghanistan UNAMA a takaice.
Labarun duniya aka saurara yanzu zamu shiga babin rahotanni. Har yanzu gwagwarmayar kare yancin yan adam na samun cikas ko kon gaba kon baya a Najeriya dan yanda wasu labaru kan nuna akwai sauran jiyan aiki. Ga rahoton wakilin mu a Sokoto Muhammad Nasar.
A can baya an yi ta samun nauyin zarafin bil'adama musamman kananan yara a Najeriya kama daga mahaifan da ake samu suna daure yayan su tamkar dabbobi sai mata waɗanda ke azautar da ɗiyan kiyoshi har ma da masu kashe yara su bizne a boye. Kwanan an samu wani nau'in zarafin yara a Sokoto inda aka zargi wata ma'aikaciyar jinya a asibitin koyarwa ta Jami'ar Usmanu Danfodio da aikata aika-aika ga jinjira sabuwar haihuwa. Malam Jalaluddin dan uwa ne ga matar da aka ci zarafin jinjirar da ta haifa.
Ita matan uwana an kai ta leburin murar haifuwa kuma kamar yadda ita kai mana bayani cewa suna da issue da ita ɗaya daga cikin ma'aikatan wurin. Sun kai ta dai hayaniya nan cikin wurin tsakanin su sai da malaman asibitin sun kashe tsakani sun kashe jiya su tun bata haifu ba. Bayan amuna albishu cewa an haifu aka kawo mana yariya muka ganta mun kai addu'o'i muka koma ba wa ga ita ma'aikacin asibitin ta mai da ita. Daga nan inda muka ba ita zuwa cikin ɗakin haihuwa sai ta amfani da wani abu mai kaishi ko sirinji ne daɗa ko allura ko me ba mu sani ba ta sassoki irin yariya ba shi duk ga jini nan ga irin yariya ce dai daga baya an kana wani dai ma an santa an kuce da ita ɗakin duba yaran ka je an guguje mata an kai tiki.
Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya ita ce ta yi ruwa ta yi tsaki har wannan batun ya fito ƙarara kuma na tuntuɓi shugabanta a Sokoto Siraju Madawaki wanda ya shaida min cewa suna jin aukuwar wannan lamarin nan take suka rubuta takarda zuwa ga hukumar asibitin.
Da ta suka kira mu mun ga zanna da deputy director nasu na Umar Hafiz yace ai suna binciken ba wai tsaya suka sanka mun ce ai mu kuma ba wai tsaya mun ga sun tsaya ba mun dai ai kowa nan sun mana ciki kuma sun cewa in ba wani abuwa mun san cewa mun ciki a zuwa mara ciki sai da mun ai an kama ta tana siya da office sai mun siya da office mun ganta mun ga je mun ka haɗu da commissioner of police to yanzu mun kare yanta nasu cigaba da binciken su in sun gama abin annamu a ga mun ciki a kai kotu.
Fitar wannan bayanin ya sa hukumar asibitin ta tabbatar da wata takardar bayani mai dauke da sa hannun kakakinta masu wadata. Takardar ta nuna cewa asibitin na kan gudanar da bincike domin gano tuhumar ko gaskiya ce tare da bayar da tabbacin hukunta da kuma aikatan da ke da hannu da aikata ba daidai ba bisa sanadin dokar aikin gwamnati kuma ta ce za ta iya aiki tare da duk hukumomin bincike domin gano gaskiyar wannan batun. Na kuma tuntuɓi kakakin rundunar yan sanda a Sokoto ASP Sanusi Abubakar akan wannan batun.
Ina da aka tuhuma wata mata a Udut yana hannun ku aiko?
Yana CID ana ta bincike ana ta bincike insha Allah.
Jama'a dai na ci gaba da yan Allah wadai da wannan aika-aikar in har mutum ya kasance gaskiya.
Ba a kira shi da rashin imani da rashin tausayi irin mutum ma ma'aikaci wanda aka san tausaya wa dan adam ya zo wannan ya yi imani
kalina ya tashi wannan abun da an gayi sai kowa yayi Allah ya wadan da wannan ma'aikaci
idan mai ciki ya tabbatar da wannan lamarin a zaman gaskiya to a iya cewa har yanzu akwai jan aiki a gaba Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
A yankin birnin Kunni na Jamhuriyar Nijar an garzaya da wasu mutane da aka samu da ciwon amai da gudawa asibiti wannan na faruwa ne a yayin da damuna ta fara daidaita a yankin wakilin Maruna Mamman Bako ya aika mana rahoton
babbar asibitin birnin Kunni ta yi bayanin bayyanar cutar kwalera da tace an tsallako da ita ne daga ƙasa makwabciya kamar yadda babban likita Dr. Illo Audu ya yi mini ƙarin bayani
wata dai hakan ga namu ka samu wannan mutum da ya hoto daga Najeriya yanzu wasu kenan sai abu ya barke mishi sai da shi suna zawo suna amai yannan ga misali ko da ya hoto daga Najeriya kyan akwai kwayoyin na cuta a cikin jikin shi sai da shi suna zawo suna amai aka kawo shi nan likita mun ka gani akwai alamun ciwon kwalera muka auna bayan ga likitan nan sai mun ka gani lalle kwalera ne muka yi mishi magani ya warke muka sake shi muka ɗauki matakan ne muka yi jawabi matakan ne na kashe wannan cutar ciwon kwalera bayan haka nan an kwanaka can an ɗan kwanaka kuma sai ga wata mace ta hoto daga Najeriya ita ma a lokacin ta hoto daga Najeriya ba ta da komai ta zo kenan ita ma sai abun ya washe ba gare ta sai ga tana amai tana zawo aka kama da ita mun ka gani akwai alamun ciwon kwalera muka yi mata magani ta warke muka sallame ta to bayan haka nan na ce maka ka san shi ciwo ne mai saurin yayyafa bayan su biyu kenan da suka hoto daga Najeriya mun samu tambi ko uku da wanda su ba daga Najeriya suka hito ba mutanen mu ne nan na Gunduma Kunni da wanda su ma abun ya kama su muka yi masa magani suka warke don kenan a san da ga hali yanzu akwai shi akwai ciwon kwalera
shi dai wannan lamarin na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin asibitin kasar ta jamhuriyar Nijar ke ci gaba da yin gargaɗi wa al'ummomin kasar game da kiyaye matakan tsafta domin kaucewa kowace irin cuta musamman ma kwalera kasancewa an shigo a lokacin safkar ruwan sama a wannan yankin a halin yanzu abinda ya sa Dr. Illo Abdu jan hankali game da kiyaye matakan tsafta da zaran ana son a nisanta da kamuwa da cutar kwalera
kuma ciwon kwalera ciwo ne wanda ke barkewa inda tsafta ta ragu inda ana wanke hannuwa kai a kai kafin a ci abinci ko kuma ana wanke koshiya ko kwano ko kwarya ko kuma ya zamanto ruwan da za a sha masu tsafta ne sosai da sosai ba ruwan da za a iske tafki za a diba a sha ko ko ba ruwan da ba sai kuda sun zo sun taba duka a sha ko ko abinci yana tsaftatacce ba wanda abu da ba sai kuda sun zo sun taba su ana diba a ci to ana haka nan insha Allah ba za a samu ciwon kwalera
Dr. Illo Abdu shugaban hukumar babbar asibitin Gunduma birnin Kwanni kenan Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar
muryar Amurka ke sauraro a shiri na musamman daga Abuja malaman Islama a Kano sun bada mafita ga kare matasa daga shiga lamuran sabo da ka iya kawo fitina hakan ya zo ne bayan cafke wani matashin mawaki Ahmad Abdul da ya wuce gona da iri a waka hukumar DSS ta mika matashin ga hukumar tace fina-finai ta Kano kamar yadda wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya yi ko mana rahoton
a makon jiya ne dai hukumar ta DSS ta kama matashi Ahmad Abdul wanda ya fitar da wata waka da ya ce taiban annabi ce amma ya wuce gona da iri a cikin ta al'amarin da mahukunta suka ce ka iya tunzura al'ummar musulmi Sama'ila na Abba Fakallah shine babban daraktan hukumar da ke tace fina-finai da daki a jihar Kano
na farko korafi muka kai domin a taya mu yanda za a samu shi dama muna da hurumin da zamu iya kai musu muna da hurumi da zamu iya kai wa hukumar yan sanda domin dai jami'an tsaro ta yanda za a same shi to kuma cikin ikon Allah ta bangaren sa aka samu kuma bayan an same shi suka hannanta mana shi
kazalika Sama'ila na Abba ya fayyace dalilan da suka sanya hukumar daukar wannan mataki
to kalamai ne wanda asan kamar mu a nan jihar Kano idan ka dauka Kano gari ne na addinin musulunci gari ne kuma na al'ada shi yasa muke da kokarin kullun kiyaye wasu abubuwa domin kar al'adan mu ko taba addinin mu duk lokacin da zaka taba janibi na Allah ko janibi na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kamar daukan matsayin wani ka bashi matsayin Allah ko matsayi na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ka ba wani to wannan ya ci karo da ita kanta doka shi yasa ake so ka kawo aji a tace idan an tace sannan a baka dama domin duk abin da dai hadafin abin da ake manufar ita ce a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da bunƙasar arziki a wannan jaha tamu mai albarka.
Yanzu haka dai malaman musulunci a Kano na bayyana rashin jin dadin su kan yawaitar waƙoƙin wuce gona da iri ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsakanin matasan wannan zamani. Malam Mustafa Muhammad Dandime yayi tsokaci kan bambancin dake tsakanin mawakan Annabi sallallahu alaihi wasallam na shekarun baya da na wannan zamani.
To su waɗanda suke yi a baya suna da manufa wajen yabo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ita ce manufa ta kauna da soyayya wadda take kai su ga haka. Yanzu kuma manufar ta da awaci sannan ga jahilci, ba kauna ta sa ake yin yaban ba, a'a wani dalili ko burgewa ko kuma a'a naga ana yi ko ni ma ina so in yi ko kuma kaza, shi yasa duk jahilcin da yake tattare da shi haka zai yi yazo abinda bai dace ga yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya gaya masa, abinda ba a yaban Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ya faɗa a matsayin yabo, wannan jahilcin ya kai shiga yaban a garin yaban har ya kai ga maƙatanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam.
Sai dai malamin ya kawo shawara kan matakan dakile irin wannan matsala.
Kuma da shawarwari da su malaman za su bayar cewa babu wanda zai yabi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bi waɗannan ka'idojin ya cika su sannan yayi yabo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. In ma yayi yabo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai an kawo an tantance ko da yaban da yayi din yayi daidai, to sai an tantance, in an tantance sannan a yadda a saki, in ma ya sake shi in yayi daidai din ma matakar bai bi wannan ka'idar ba sai an hukunta shi domin abinda ake cewa da shi saddul lizari'a, ma'ana a toshe abinda kaje yazo ko kuma a toshe wani abu kada ya au.
Kwatankwacin wannan matsala ta wuce gona da iri ga waƙar yaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce ta kai ga wani matashi Aminu Sharif fuskantar hukuncin kisa a kotun musulunci ta Kano a bara. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Masu sauraro kira shafa muryar Amurka ke sauraro a shirin Hantsi daga Abuja, ga Aisha Mu'azu da shirinmu na gaba.
Sauraro barka da kasancewa da shirin ciwon yammaci daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Makomar rayuwar matan da aurensu ya mutu a al'ummar Hausa da irin kalubalen da suke fuskanta shine maudu'in da muke tattaunawa a kai tun makonni uku da suka gabata tare da Hajiya Binta Radio Speaking da Hajiya Aisha Mu'azu. Kafin mu dora, ga wani dan gutsire daga cikin shirin da ya gabata inda Hajiya Aisha take cewa
ba hakan wasu zaki ga suna guduwa su bar ayyan auren kakannin su, uwa ta shiga duniya ta bar ayyan saboda me sa, saboda iyayenta ma sun gallabe ta, bata ji dadin zaman gidan miji ba, bata ji dadin zaman gidan su ba, da iyayen mu za su ji, sai kiga in aka fara magana sai kiga fara mu ma haka kakannin mu suka yi, mu ma haka iyayen mu suka yi, what akwai change yanda zamanin ne yake canja, yanzu ana ƙara sanin addinin musulunci, ana faɗakarwa, yanzu an fara understanding what it means. Ya kamata a ce iyayen mu su zauna su yi nazari, dan iyayen ku sun muku haka, ba lalle bane ba ko kuma ku mana duniya nan canjawa yi, da ba kasar ake using ba, yanzu ina kasar, yanzu ba an koma CD ba, yanzu ina ma CD, yanzu an koma suna USB.
To daga nan za mu dora a yau, ai sauraro lafiya.
Yarinya ce ba su da shekaru masu yawa, ba kai shekaru 25 ba, tana da ƴaƴa biyu kuma ba yaro ta haihu, wato na ce yaro ba yaro irin yara ta shekaru ɗaya biyu tsakanin su ba, a'a babba ta aura, tana gani yawanci za ki suna aurar da ƴaƴansu ga manya domin suna tunani cewa musan da kimar mace da darajar aure, saboda haka za su fi kula da mata da kuma riƙe amana, amma sai aka waye gari abin ba haka ne ce ba. To wannan yarinya dai aure ba da'i sai ta wata da watanni sama da wata biyar ba ta sami miji a ido ba, miji ba kuma jahili ba, yana da ilimi na boko da mahallaki, ya iya gwargwado ko da yake gaskiya zai yi a ce mutumin da yake da ilimin addini ya wofantar da matarsa yarinya karama ga ta kyakkyawa wanda ni a gani na hakan ka iya jika ta cikin wani yanayi ita ce matarsa ta biyu yana nan gari inda yake aiki da uwar gidansa sai aje ta a wani gari daban wanda tsakanin garuruwa biyun ba wani nisa ne da za a yi cewa ba zai iya zuwa ya ganta ba bayan sati daya ko biyu a'a ba ci ba sha ga yara biyu kudin makaranta dai za a biya to ita ce idan dai ta saka sha ido to ya zo aiki ne garin shine tsakanin ta da shi to mahaifinta shike ta tausa ta tun lokacin Allah kuma sai ta Allah ta kasance ya rasu to abin tashin hankali ma shine rasuwar mahaifin nata ta kasa ma kiran shi mijinta gaya mishi sai Amini sa ta kira ta gaya mishi baya ma kiranta ba ta iya kiransa domin ya rufe layin ta ba ta iya kiransa irin wannan suna da dama wannan kadan kiran daga cikin wanda yake faruwa mai yuwa ma bai kai ma ba ma batun mai yuwa bai ma kai na wata ba
yanzu kamar wannan yarinya da suka bana labarin tsakani da Allah yanzu mai amfani irin wannan auren yarinya tun ta da kuruciyarta an sa an zo an sa ta a cikin halin kuncin rayuwa sai dai shi aure da ke ganin sa kamar zubin adashi ne duk abin da ka shuka a aure zaka girba a gaban Allah ya yi dai in kai hakuri zaka girbe hakurinta sannan kuma most probably in Allah ya sa ko auren ya mutu ne ko wani abu in ta tashi kuma Allah zai musanya mata da mafi alheri abin da shine mutum ya tashi zaben miji a duba mai addini kamar yadda manzon Allah ya ce da dabi'a mostly kuma asali yana da kyau auren miji mai asali because yawanci in ya samu kyakkyawar tarbiyya ya fito daga gida wanda suke da tushe zaki ga akalla yana da waɗanda za su faɗa masa su ji yanzu kamar wannan da kika bani labari wani probably shi mijin kin ga ba shi da mafaɗa ba shi da wanda zai gaya masa su ji shi yasa yarinyar ma har duka wannan abubuwan suka faru bata ma san wanda za ta je ta kai ma kukanta ba sai dai mahaifinta to magana dai aure dai abubuwan da yawa sai dai kawai mu ce Allah ya datar da mu
Hajiya Aisha me zaki dora daga karshe
to gaskiya Hajiya akwai abu daya da nake so mutane su gane akwai matan da suke abusing mazajen su amma we are always focused on abusing inda ake mamata
haka
I'm not trying to be defensive I dig up da ya faru there's always two sides of a story once you zamu iya magana da mai gidan ki in ta ce ba zaki iya ba in ke kina da miji you can sit down with your husband sai ki magana da mai gidan ki gashi da Allah I really want to know what is going on a gidan
haka
mai gidan ki in ya san mai gidanta shi a cikin hira zai zauna a cikin hira zai jefo mishi magana kin ga dan sai ki samu story biyu kin ga yaran yanzu da su ake musu aure maganan gaskiya mu millennium parents mun ba su wannan right in kin ga za ki iya ki zauna in kin ga ba za ki iya ba ki ta iyayen mu ba a musu haka ba sai ki ga iyayen mu sun zauna shekara 60 shekara 50 suna tare da mutum daya a iyayen su ba su ba su option ba ai aure ko ba a ce ka je wai ko dan wala ko mijin ka na wulakanta ka kaje ka zauna ba no an mijin ka na wulakanta ka an kike kokarin duk duniyar nan kiga komai ya zama normal kin ga baki iya ba ai yana da iyaye yana da magabanta yana da alwali ai ba shi ya dawo maka shi aure ba sai ki je ki gaya musu ba ma ki kai mu kara ma iyayen ki ba dan kada abun ma ya zama guzuru tsoma
sosai
sai ki kai kara ma iyayen ka assalamu alaikum wa nakin jikin ji dole a cikin family shi akwai wanda ya bai close to sai ki mishi magana kin ga sai a zo iyayen shi tun da su suka san shi su suka mishi tarbiyya kuma su sun san irin tarbiyyar da suka mishi
haka
in haka suka mishi tarbiyya ne ya dinga wulakanta mace to kin ga anan ne wannan kuma shine sai a tashi bai ai maganan abu amma in sun san sun madan su tarbiyya mai kyau dole za su zo su bring it in shi to order sai questioning din shi
haka ne
to kinga anan ba a bata abu ba amma an gyara amma mu millennium parents yanzu are always like in kinga zaki zama auren da zauna in kinga ba zaki ya fake tashi me akai akwai wanda na sani ta aurar da ƴarta kwata kwata auren ƴarta nawa wata hudu ƴarta ta fito daga gidan miji me yasa ranan ta mishi wife yana office bai ansa wayanta ba ya ga miss call ɗinta bai calling ɗinta ba ka ba ya dawo gida ta mishi magana words din yarinya sai ta fara cewa me ya zama ka waya ba za ka ansa ni ba sai ya ce mata ina aiki kika kira ni naga wayan ki kuma ina tashi naga me yasa zan kira ki kai tun da gida zan taho shi yasa man kira ki ba and the first word that came to her my dan wulakanci kin gani ga ga mai iya ta dai don't see anything wrong with that so suna ganin kamar ita tayi daidai a wannan wata hudu ta dawo gida da karamin ciki shi kuma bai biyo ta ba saboda shi ashe ma yana da iyaye ya ga iyaye shi ga abin da ya faru su ma ko suna za su pride ba su biyo ba har ta haihu a gida har ta yi 40 a gida sai dai kawai aka musu kawai da kudin suna saboda shi ma yana da wannan fishin to kin ga a ciki sai aka samu wani kawun shi da ya zo ya zaunar da shi ya mishi magana ya ce in ka auri mace ne a matsayin kai babba in ta muka abu sai kai considering shi as wauta ne da yarinta haka kawun shi ya sa shi a gaba wasu yaran tana cewa ba za a je ba ita mata ma za ta nema mishi amma kin ga haka kawun shi ya sa shi a gaba suka je gidan aka ba da hakuri kin ga bayan ta yi kusan wata nawa a gida almost aya a gida to kin ga annan ma kuma sai aka fara tunda ta dade bai jiyo su ba bai musu wannan ba sai an saki daura aure kin ga nan ma kuma aka zo aka fara having complication to ita kuma yaran da sai an ce sai an saki daura aure ta kuma kawai she thinks ai babu aure tsakanin ta da shi sai ta fara ganin wani ta uwar yaron ta zo ta ce ai ba mamaki dan ta ya ba ma ba jikanta bane ba dan danta bane ba saboda misa saboda iyayenta ba su zauna sun muta nasiha mai kyau ba suka batta gana aure lalace yanzu magana nake miki shi ya sake yin wani aure and he's happy kuma ganin ta yayi ta yana son ta ba wai aron dole aka mishi ba to kin ga mu iyayen muna contribution sometimes we need to be careful of what we say because yaran yanzu because akwai particular abin da suke son ji and unfortunately mu kuma muna fadan wannan shi za su dauka duk abin da kika fada ba za su ji ba ai ga abin da wani tace kuma yanzu Allah shi kyauta wani abu yanzu ya faru kin ga ai Hajiya kin ga yanzu a ce ai wato tace kin ga so there are certain things that umma saboda fushi da bacin rai ne we should learn to control ourselves ba komai zan fito mu gaya mai yaran zamanin yanzu ba saboda kokolwansu ba zai tunanin okay fine let's put one and two together mu samu right answer ba kawai su magana in ta musu da ita musu zabi ko shi za su dauka kamar as I said earlier yarinya ne tana iya zuwa yanzu ta fara mishi wannan rashin mutunci saboda me yasa saboda ai Hajiya tace in bai daina mun kulakanci ba in koma gidan ubana kuma duk laifin ya mutu wallahi yau ko shine yake cin zalunta the moment ta fara mishi rashin mutunci laifin shi duk kyawun ke laifin ta za a gani kin ga ai ba ai abin da ya kamata ba in zamu yi magana kamar most especially mu matasa maza da mata in zamu musu magana there are certain words da bai kamata mu dinga gaya musu ba because they pick easily akwai words da zaki zo ki faɗa they pick it and they will use it against you so we should be very careful most especially in zamu faɗakarwa mai matasa the words da zamu dinga gaya musu kada abin ya zo ya ba fair on us
To mai sauraro, haka ya kasance a cikin shirin ciwon ƴamace a wannan mako. Sai a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu. Mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin tsokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ta bakin namu Hajiya Aisha Mu'azu da Hajiya Binta Rabi'u speaking. Sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti. Ni Aisha Mu'azu ne ke cewa ku ne lafiya.
Awal Garba kawo mana sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru.
Kana shirin jaridun mu na wannan makon ne da jaridar Newsbot ta kasar Kamaru an ga ta wuce mana cewa masu wuta da garin baya a bangaren ɗan awalan da sabon kuliyar Kamaru kuma waɗanda suke magana da harshen Ingilishi ne sun ne Ingila maharan su sun yi awon gaba da wani magajin gari domin suna buƙatar gwamnatin shugaba biya ta tsari ko kensu jaridar da Enfo kuma ta kasar Kamaru ta ce waɗansu mutane bakwai ne suka shekara kira a yayin da suke hakon zinare a wani bangare na galma hukumar Kumba da ke can bangaren awalan kasar jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridar The Guardian Post ta kasar Kamaru ita kuma ta hango mana cewar maharan ɗan awali ne suka halaka waɗansu sojojin kasar Kamaru guda shida a yayin da suke altagu a garin Nguti da kuma Bamali da ke jihar arewa maso yammacin kasar jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridar Abeni ita kuma ta gulmata mana cewar shugaban kasar Kamaru Mr. Biya yana kokarin yi wa gwamnatinsa gyaran fuska cikin ɗan kwanakin nan jaridar Flash da Afrika kuma ta yi mana bayani kan yadda kungiyar nan ta CJN a ƙarƙashin jagorancin shugaban kungiyar Bayar Fadil waɗanda suke ikirarin wato haƙƙin ƴan arewacin kasar Kamaru mazaunan a kudancin kasar suka kai wa sabon sarkin garwa Chapa a fadarsa da ke can birnin garwa sai kuma jaridar Ekohusar ce anda ita kuma ta ce ana ci gaba da danko manyan ma'aikatan gwamnatin kasar jamhuriyar waɗanda suka yi rubuta ciki a kan kuɗaɗen da na tallafin corona sai jaridar Econews anda ita kuma ta tabbatar mana cewar a wannan shekara ne aka samu rarar kuɗaɗe na ma'aikatan gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru wanda ba a biya su ba har miliyara 2019 na faifan kasar. Za mu kammala shirin jaridanmu na wannan makon ne da jaridan Integration. Haka ita kuma ta ce ana ci gaba da tuhumar tsohon director general na gidan talabijin da radio kasar Jamhuriyar Kamaru Mr. Bamulke kan sama da faɗi da ake zargarsa da yi ga waɗansu mahudan kuɗaɗe yau shekaru biyar kenan da yake zaman jishin a gidan yajin da ke birnin Yaounde. Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka. Ni Nasiru Adamalika da na jagoranci shirin ke cewa sai can da yamma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger. Abokan aikinmu a Washington DC za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin nake cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.